To gaskiyar magana ita ce za mu so a ce haka din ne labarin yake. Kuma matsayin mu shine ba wai maganan bangaren Dogara sun amince da Femi Bajabiya Mila ya zama shugaban masu rinjayen majalisa bane. Matsayin mu shine shugaban masu rinjayen majalisa da mataimakin shugaban masu rinjayen majalisa da mai tsawatarwa da mataimakin mai tsawatarwa ya zama wajibi a girmama jam'iyya kuma a girmama mafi yawancin mambobin da ke wannan majalisar wakilai wanda sun yadda ga mutanen da za a ba wannan matsayi. Ba matsayi bane na zaɓe, amma matsayi ne na mutane masu rinjaye in sun ce ga yadda suke so, to ita kanta demokaradiyya abin da ta gada kenan. Amma har yanzu in zan ansa tambayar ka kai tsaye, babu wata matsaya da aka cimma cewa waɗannan mutane shi kakaki majalisa Dogara da mutanen shi sun amince su girmama matsayin jam'iyya kuma su girmama mu da muka fi rinjaye ƴaƴan jam'iyyar APC wanda suka ɗauki wannan matsayi daidai da yadda jam'iyya ta ɗauka domin a samu a sasanta wannan cincin kuce da ake yi. Amma har yanzu ba a cimma wata matsaya ba, ana nan dai ana yi, muna kuma fatan cewa kafin a koma majalisa 21 ga wannan wata za a cimma wannan matsaya.
Akwai rahotannin cewa kun gana ƙarshen mako da tsoffin 'yan majalisa kamar gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da kuma wasu gwamnoni. Ko ka iya gaya mana abin da aka tattauna wannan zama da kuka yi da waɗannan mutane?
To ranar Lahadi mun gana da kwamitin gwamnan Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal. Sauran gwamnonin ban samu zuwa ba, amma shi mun zauna tare da shi kuma mun gaya mishi cewa mai girma gwamna, kai din nan kana cikin wannan matsala da majalisa ta fada, saboda a lokacin da jam'iyya ta bada shawaran ga abin da za a yi da kai da sauran wasu ƴan uwanka gwamnonin jam'iyyar APC kuka bijire ma jam'iyya, kuka je kuka ce lalle sai an zaɓi Dogara ya zama kakakin majalisa. To yau an zaɓi Dogara ya zama kakakin majalisa, mun fada wannan tsaka mai wuya. Kai menene damanka da za a ce kai ne za ka zo ka iya daidaita abin da kai kana cikin matsalar da aka haifar? Wannan ni din nan da nake magana da kai, ni ne mishi wannan tambaya, amma daga ƙarshe ya bada hakuri ya ce ba lokaci bane nan da za a bude abin da ya faru a baya. Shi dai yanzu yana neman yaya za a yi a samu masala a samu sulhu. Muka ce mishi yadda za a yi a samu masala a samu sulhu, ko dai bangaren Dogara da shi da Lasu shi mataimakin kakakin majalisa su aje mukaman nasu su kwashe wannan mukamai guda huɗu da ake rigima a kai, ko kuma a kwashi wannan mukamai guda huɗu a miƙa ma bangaren Femi Bajabiya Mila. Wannan ita ce matsayinmu, kuma daga nan ba na jin cewa akwai ta yadda za a yi mu iya yadda a tsokani jam'iyyarmu so biyu, mu ɗinnan a zungure mu so biyu, a take demokaradiyya so biyu. To tabbas ba za mu taɓa amincewa da wannan ba.
To gaskiyar dai maganan ba a cimma matsaya ba har yanzu, saboda mu ɗinnan mun waye gari yau tun cikin dare muna mitin. Ka san dai genesis na labarin da kuma yadda aka zo a sasanta. NEC da suka yi mitin sun yi mandatin gwamnoni su zo su sasanta. To gwamnoninmu ne APC an darota Sokorota, su kuma da suka zo sai suka yi mandatin gwamnan Sokoto Right Honorable Aminu Tambuwal His Excellency ya yi mandatin na House of Representatives. Mu kuma camp ɗin Dogara jiya sai ya kira mu ya ce mu mutu ya yi zama da wancan camp ɗin, su position ɗinsu shine kawai a yi respecting party position. Sika ya karanta wannan wasiƙar da aka rubuto based on wannan sunaye yadda suka raba. Anything short of that su ba su da ba ruwansu. Abinda kawai suke so kenan, tunda akwai supremacy na party. Ya ce mu mutu mu kuma yana so ya jina mu. To mu namu in summary muka bashi guda uku. Muka ce well number one tukuna mu ba ma yadda akwai wani party position ba. Wasiƙa da aka rubuto mana mu party ba ta rubuto ba, agreed chairman of the party wrote a letter amma be carrying party decision ba, saboda by our constitution na APC duk abinda national working committee ta zartar dole sai ta an samu blessing na NEC, sai NEC ta yi da ta ratify nashi. So as far as we are concerned wancan decision da aka convey mamu NEC ba ta ratify nashi ba ga constitution na APC. Kuma members na NEC din nan, Speaker is a member, Senate President is a member, President is a member. The only NEC meeting da aka tun da aka yi zaɓe shi ne da aka yi last Friday. A ina aka yi ratifying aka ce wannan ya zama party decision? The letter kuma ya zo mu kafin so many weeks ma kafin wannan meeting na NEC. So as far as you are concerned babu maganan a party position mun yi wannan constitutionally. Sai muka ce to however
mu mun yadda despite the fact that mun san ba wani party position mun yadda zamu yi conceding post of majority leader to campaign Femi Badiamina amma da sharadi sharadin nan su ne a ce da north east dan muna da speaker a ce da south west dan akwai deputy speaker sai aba a raba wannan post din a sauran zones kuma each zone of this six geopolitical zone dole samu leader of the caucus mana principal of this position din a flow of the red card abinan green chamber